sex.
Yeri çeres.
Arancamas. Sex brings.
Aranki ayi dan agarishi ake ta yayi. Shigar ki ta yi kyauta ko dabbari. Just chicken, cowboy, I'll show up as a